kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na Shear Kudu maso yammacin Najeriya kenan da aka kammala a birnin Lagos. Taron kuma da a ƙarshe yayi alawadarai da matakin da wasu jihohi na Najeriya suka dauka na yin fatali da kokarin baiwa kananan hukumomi yancin cin gashin kai. Kungiyar wanda ta ce tana goyon bayan baiwa kananan hukumomi yancin gashin kai daga jihohin kasar, hakan zai taimaka wajen kawo ci gaba da kuma kawar da talauci a tsakanin al'umma. Comrade Ibrahim Khalid shine shugaban kungiyar na kasa, kuma na tambaye shi dalilin da yasa suke neman yanci daga jihohin.
Ita da ma karamar hukuma tun a matakin farko an samar da ita ne don ta samar da tsari na yin gwamnati da yake da alaka da mutanen kasa. Akai gwamnati ta zama tayi kusa dab da mutane, ya zama mutane suna da yancin su tafi da harkar su ta hanyar da su suka fahimci me suke bukata ko me zai zama musu alheri.
To ko jihohi nawa ne kawo yanzu suka amince da yin gyara a kundin tsarin mulkin da zai baiwa kananan hukumomi yancin gashin kai? Ga dai Comrade Ibrahim Khalid,
a yanzu jihohi 9 sun amince. A cikin 9 nan akwai jihar Benue, akwai jihar Cross Rivers, akwai jihar Bayelsa, akwai jihar Bauchi, akwai jihar Sokoto, akwai jihar Ogun, akwai jihar Kwara, akwai jihar Niger, sannan jihar Imo da jihar Edo da jihar Rivers su kuma suka yi fatali da ainihin gyaran tsarin kananan hukumomin nan kamar yadda na faɗi a baya, kuma muna Allah wadai da su.
To kowane mataki kungiyar za ta dauka na ganin ta samu nasara akan gwamnoni da kuma yan majalisun jihohi da suka kyamin cewa ko tafiyar hawainiya a wannan tafiya.
Duk gwamnan da iya watsi da yancin kananan hukumomi, muna kira da dukkan yan Najeriya su tofin alatsi ne ga wannan gwamna, su Allah wadai da shi in zabe ya zo kuma su fantakalar da shi. Maganar aje a kuma fakewa ga shugaba Buhari ya wuce, domin shugaba Buhari ba lokaci ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ya bayyana takaicinsa na lalacewar kananan hukumomi da niyyarsa da kudirinsa da tunaninsa na gyaran kananan hukumomi a basu yancin gashin kansu zai taimake shi kansa a matsayin shugaban kasa. Saboda haka duk gwamnan da ya watsar da kudirin gyara kananan hukumomi, wannan gwamna baya tare da Buhari, ya ci amanar shugaba Buhari kuma bai kyautatawa talakawan da suka zaɓe shi ba.
Baban Yusufin, Murya Amurka daga Lagos.